Just in time before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and now I know just where I'll go. With no more doubt or fear, I found my way. We're lucky just in time, you found me just in time, and changed my lonely life.
Da 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 da